yeah, don't fight. You feeling me, I'm a super duper fly.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan an huni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 10 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Yayin da zababben shugaban Amurka Donald Trump ya fara ganawa da mutanen da za su taya shi aiki. Ya ce wannan karon ba zai yi aiki da Nikki Haley da Mike Pompeo ba. Ukraine ta kai farmakin jirage marasa matuƙa mafi girma cikin babban birnin Moscow. Sannan Falasɗinawa a arewacin Gaza suna fuskantar mummunar yanayin yunwa yayin da Isra'ila ta ci gaba da musu ƙawanya tsawon wata guda.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar sabon kungiyar ta'addanci ta Lakurawa ta samu bayyana a fili inda kungiyar ta kai wani hari a jihar Kebbi har aka samu salwantar rayuka.
Akai harbe-harbe ana gama harbe-harbe da harin da aka ce da mutane uku ne sai gashi mutane 15. To yanzu haka an yi mobilizing sojoji sun je wurin don za su bi su gano inda suke.
Sannan hadkwatar na tsaron Najeriya ta yi karin bayani akan bullar sabon kungiyar. Sai a biyo mu a cikin shirin. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafa da shirin dandalin ƴan jarida tare da Nasiru Adamu Elfikaya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an huni lafiya. Ga labaran duniya. Zababben shugaban Amurka Donald Trump a jiya Asabar ya ce sabuwar gwamnatinsa ba za ta yi aiki da wacce ta kara da shi a neman takarar jam'iyyar Republican Nikki Haley da tsohon sakataren gwamnati Mike Pompeo ba. Ya ce ba zan gayyaci Nikki Haley wacce ta yi jakadanci a baya ko tsohon sakataren gwamnati Mike Pompeo su zo mai aiki a wannan gwamnatin ba. Abin da Trump ya wallafa a shafinsa na sadarwa, na ji daɗin aiki da su sosai kuma na yi farin ciki, sannan ina so na yi musu godiya akan irin hidimar da suka yi wa ƙasarmu. Trump ya fara ganawa da mutanen da za su taya shi hidima a wannan sabon wa'adin gwamnatin gabanin a rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a ranar 20 ga watan Janairun baɗi. A ranar Juma'a Reuters ta ruwaito cewa Trump ya gana da ɗan kasuwa Scott Bessent, wanda ake kyauta da zaton shine za a bashi mukamin sakataren baitul malin Amurka. Haley, wacce ta kasance gwamna a jihar South Carolina a baya, ta yi aiki a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin gwamnatin Trump. Ta mara wa Trump baya a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa duk da cewa ta mishi mummunar suka a lokacin da ta kara da shi a zaben fidda gwani. Kafafen yaɗa labarai sun ruwaito cewa Pompeo, wanda a baya ya yi aiki a matsayin daraktan hukumar CIA a ƙarƙashin gwamnatin Trump, wanda ake na kyauta da zaton za a bashi mukamin sakataren tsaro sannan ya kusa tsayawa takara shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican kafin daga bisani ya sanar da cewa ba zai tsaya takara a Aprilun 2023 ba. Ukraine ta kai farmaki kasar Rasha yau Lahadi da jirage marasa matuka akalla 34. Farmaki mafi girma da jirage marasa matuka a babban birnin kasar Rasha tun farkon yakin da aka fara a 2022. Lamarin da ya tursasa dakatar da zirga-zirgan jiragen sama a babban filin tashi da saukar jirage a birnin. Sannan akalla mutum ɗaya ya jikkata. Ma'aikatar tsaron kasar ta ce na'urorin kare hare-haren saman Rasha sun kakkaɓo wasu jirage marasa matuka 36 a wasu yankuna a yammacin Rasha a cikin sa'o'i uku a yau Lahadi. Hukumar zirga-zirgar jiragen saman kasar Rasha ta ce filayen jirage a Domodedovo da Sheremetyevo da Zhukovsky sun dakatar da zirga-zirgar jirage 36 sai dai kuma daga bisani sun ci gaba. Sai dai kuma sun ci gaba da harkokinsu daga baya. An ba da rahoton cewa mutum ɗaya ya jikkata a yankin Moscow. Ita ma Rasha ta kaddamar da hare-haren jirage marasa matuka 145 cikin dare a cewar Ukraine. Kyiv ta ce na'urorinta na kare hare-haren sama sun kakkaɓo 62 cikin jiragen.
An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Barazanar ɓullar sabon ƙungiyar ta'addanci ta Lakurawa ta soma bayyana a fili, inda ƙungiyar ta kai wani hari a jihar Kebbi har aka samu salwantar rayuka. Gwamnatin jihar ta tabbatar da kisan mutanen a wata arangama tsakanin mutanen garin da ƙungiyar 'yan ta'addan. Daga Kebbi, wakilinmu Muhammad Nasir na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Bakin 'yan ta'addar nan da ake kira Lakurawa, waɗanda kan zo daga makwabtan ƙasashe musamman ƙasar Mali, na ci gaba da sakafar gaba cikin zukatan mutane a jihohin Sokoto da Kebbi a Najeriya. A ranar Juma'a ta wannan mako, 'yan ta'addar sun shiga garin Mera a gundumar Augi ta jihar Kebbi, inda suka fafata da mutanen gari har aka samu salwantar rayuka da dama. Na zanta da wani mutumin Mera wanda ya shaida min cewa 'yan ta'addar sun shigo ne lokacin sallar Juma'a, suka tattara dabbobin mutane suka kora, da mutanen gari suka farga sai suka bi sawunsu.
Wallahi aka yi kuwa sai suka fita, da suka hango mutane tahe sai suka kwanta cikin maiwa, su kuma mutanen ga shanu suka hangi sai suka shiga cikin su suka wuce. Suna wucewa wallahi juya dai suka kai buɗa musu wuta. To arziki akwai waɗanda suka ci maganin bindiga sosai da yawa. Ina gaya ma nan ne su halba. Akwai waɗanda ma suka kama da ƙarfi suka taushe suka sa masalansa ma sun ta kona su don bindiga ba ta taba su. To amma sun kashe mana mutum 15 waɗanda aka ga wasu. Su kuma an kashe musu mutum 2 amma sun ci bana a ɗoki gawaci. Wurin ma a zo da gawaci na suka ƙara kashe mana mutane, suka ɗo gawakin su suka gudu da su da mashi.
Mai baiwa gwamnatin jihar Kebbi shawara na musamman a haujin tsaro, kanar Allada Hassan Riba mai ritaya, ya ce ko da lamarin ya faru tuni akwai jami'an sojoji da gwamnati ta girki a yankin.
Akai harbe-harbe, ana gama harbe-harbe da farin da aka ce da mutane 3 ne sai gashi mutane 15. Deputy Governor ya kira ni ya ce ga abin da ya faru, muka tura sojoji da 'yan sanda da DSS. To yanzu haka ai mobilizing sojoji sun je wurin don za su bi su gano inda suke domin a dankale wannan yaduwar wannan abu. Gwamnatin Nasiru Idris ta kauran Gwandu ta kawo yanzu ta hito da sojoji gaba daya a je a dakile wannan abun da yake faruwa, saboda kar a bari ya bude ya zo ya zama mana matsala kamar Boko Haram.
Duba da cewa rundunar tsaron Najeriya ma ta tabbatar da ayyukan kungiyar na gudana a jihohin Sokoto da Kebbi, ko idan Kebbi ta magance matsalar a farfajiyar jihar ta an kai karshen matsalar kenan.
GOC dama na Sokoto shike da Sokoto, Kebbi da Zamfara. So shi GOC ne ke organizing operations din gaba daya su hito musu gaba daya. Bayan da gwamnan Kebbi da ya ba da sojojin da ke karkashin mu ya ba su izini a je a dakile wannan abu, shi ma GOC ta fannin shi suna hitowa domin ko gaba kada abun nan ya wuce yanda ake tsammani.
A daidai lokacin hada wannan rahoto, na sake kiran mutanen yankin na Mera, inda suka tabbatar min da cewa an kara gano gawar mutum 2 bayan waɗanda aka yi wa jana'iza na farko su 15 wadda ta samu halartar mataimakin gwamnan jihar Kebbi da kuma shugabannin hukumomin tsaro da ke yankin. Tuni da masana lamuran tsaro suka soma an karar da gwamnati akan ta bayar da himma wajen kula da wannan matsalar ta Lakurawa. Yanzu dai hankulan mutanen yankin da ma makwabtan yankin suna cikin ɗarɗar domin ba a san abin da wannan matsalar za ta haifar ba. daidai lokacin da yankin arewacin Najeriya ke fama da matsalar ta masu garkuwa da mutane da kuma wasu ayyuka na ta'addanci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Palestinawa a arewacin Gaza suna ririta abinda suke rage musu na abinci idan su rayu ba tare da samun shigo da kayayyakin agajin jin tsawon wata guda da Isra'ila ta yi musu kawanya. Wasu da suke fama da yunwa sun silale sun fice daga yankin zuwa birnin Gaza. An samu rahoton cewa dubban yara suna fama da matsalar rashin abinci a wani asibiti. Likitoci sun ce yunwa tana daɗa tsanani. Sojojin Isra'ila sun kaddamar da zafafan hare-hare a arewacin Gaza tun daga farkon watan Oktoba. Sun ce suna kokarin kawar da mayakan Hamas ne da suka tare a yankin. Wannan hali na rashin jin kai yana zuwa ne a yayin da wa'adin kwanaki 30 da Amurka ta bai wa Isra'ila zai cika zuwa makon gobe. Ta ce dole ne Isra'ila ta kara yawan taimakon ta bada dama a kara yawan taimakon jinkan da ake kaiwa cikin Gaza ko kuma Amurka ta janye tallafin sojin da take bata.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar rundunar tsaron Najeriya ta yi ƙarin bayani akan bullar sabo ƙungiyar 'yan ta'adda ta Lakurawa wadda ta bulla a ƙasar daga ƙasashen ƙetare. To ko me bullar wannan sabbin 'yan ta'addan ke nufi ga matsalar tsaro a Najeriya? Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani daga Abuja.
This new group that has penetrated the northwestern part of the country known as the Lakurawas.
Daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba ke karin bayani kan sabon kungiyar 'yan ta'addan nan da ake kira Lakurawa da suka bulla a yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda ke cewar suna da alaka da kungiyar ISIS da a yankin Sahel. Kuma wannan shine karan farko da 'yan jihadin daga yankin Sahel suka shigo cikin Najeriya. Sun takura kuma sun magaza shigowa cikin wannan ƙasa lokacin da mu sojojin Najeriya muke aiki kafada da kafada da 'yan uwanmu na Niger akan iyaka. Amma lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar Niger, sai waɗannan Lakurawa suka yi amfani da wannan dama na sukurkucewar alakar aiki tare suka yi ta tuttuɗowa cikin Najeriya, ko da yake yanzu an gyara wannan alaka. To amma General, waɗannan 'yan ta'adda fa da alama kun yi sake sun girma, domin baya ga jihar Sokoto inda suka yi kaka gida, da alama Lakurawan nan fa sun fara addabar sauran jihohi. To ko me ku sojojin Najeriya kuke yi akan haka?
We know exactly where they are as I speak to you.
Mun san takamaiman inda suke. Akasin da aka samu tun farko shine lokacin da suka zo, mutanen yankunan suna sane kuma sun rungume su hannu biyu, suna tsammanin za su zuye musu garkuwa daga 'yan ta'adda barayin daji. To amma bayan da waɗannan Lakurawa suka miƙe kafa, sai suka fara addabar mutanen yankin ta hanyoyi daban-daban kamar dora musu haraji da sauransu kafin daga bisani a sanar da hukuma. To General Buba, yanzu da kuka san da waɗannan Lakurawan, me kuke yi a kai?
Now that we know, we're finding them, flushing them out.
Yanzu da muka sani, muna bin su, muna fafarar su. Sun zo ne makamancin sano irin 'yan Boko Haram, suna cewar mutane dole su ajiye gemu, mata su saka hijabi, maza kuma su dingine wando. Saboda haka gano su abu ne mai sauki.
They are easy to find.
Alaman Manjo General Edward Buba, daraktan sashen tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi a hedikwatar tsaron Najeriya. To ko me bullar wannan sabuwar kungiya ta Lakurawa ke nufi ga sha'anin tsaro a Najeriya? Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
Su waɗannan Lakurawan ba yau ne aka san da su ba. A shekarun baya an taba samun labari ya fito cewa ga su sun zo suna adaba mutane ta hanyoyi da ya bayyana yanzu. Suna sa mutane haraji da sauransu. Amma ga wannan lokacin sai kuma magana ta yi shiru. Da yawa daga cikin mu tsammani muka yi, jami'an tsaro sun je sun dakile waɗannan, shi yasa ba mu sake jin labarin su ba. To a ce kuma yanzu a halin da ake ciki. Ba mu fita daga cikin hannun ƴan ta'adda ba, masu garkuwa da mutane, masu kakkashe mutane, sai kuma a ce ga wasu sun fito ba irin su ba, amma kama da su musgunawa mutane, rashin bin doka, kafa doka nasu da sauransu. Wannan babban abin tashin hankali ne, dole kuma mutane su firgita, don abin da yake nunawa shine wato kaman dai tsarin ƙasa zai rushe, sannan ƴan ta'adda ne kowa ya samu bindiga zai shigo cikin al'umma yayi abin da yake so.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mainakaina, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a biyo mu shirin mu na gaba, dandalin ƴan jarida.
Masu sauraro, barkanku da dawowa sabon shirin dandalin ƴan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka.
Ina tare da shugabannin zabe na kasar Amurka, ba su da wani mugumuku irin na mutanen mu nan. Za a yi shi ne a bude, kowa duniya tana gani. Yadda aka za ka da kuriya, haka za a girga shi. Ba wai a ce a na'ura ba network ba wayewa ba. Kuma bayan haka, yadda aka yi zaɓen, abin da mafi burge kowa duniya shine ita mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka. Ba ana faɗin sakamakon zaɓe a take ta karɓi sakamakon zaɓe, kuma ta ce za ta ba da haɗin kai ma transition council na Donald Trump, ta ba su goyon baya 100%. Da kuma gwamnati mai shigowa ta amince da sakamakon zaɓe, kuma za ta ba su goyon baya, abin da ya kamata ƴan siyasan mu anan su yi. Amma shi matsalar anan shi ne, duk laifin yana nan daga INEC namu anan Najeriya kenan, nake nufi. Don saboda abin duk mugu-mugu, duk yadda aka ce za a yi, kafin a yi zaɓe za a zo a shiga a ƙwarya-ƙwarya da tsohon su Abdulsalam, tsohon shugabannin ƙasa da wani ɗungiyoyi su ce to ana so a yi zaɓe, babu fitina, babu komi, su kowa ya rantaba hannu a amince. Amma me zai faru? Ana yin zaɓe, ana kaɗa ƙuri'a, kowa ya sani daga kowace jiha an ga sakamako. Amma kafin ka ankara nan wajen tara ƙuri'un, sai ka ji abubuwa a ce a saba baya yi, waya baya, daga nan za a fara muku-muku. To nan yake kawowa, sai ƴan siyasa ma ba su yarda da sakamakon ba.
Yawwa, to Al-Mustapha Haji Sufi, in muka duba kusan banda tunda aka dawo demokuraɗiyyar nan ta Najeriya da galib da 1999, in ka ɗebe zaben 2015 inda tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya faɗi, shugaba Muhammadu Buhari tsohon shugaba shi ma ya lashe wannan zaben a lokacin, a nan ne kawai ba kai ƙara kotu ba. Amma duk sauran zaɓuɓɓuka ana zuwa kotu. In ka duba wannan na Amurka, Kamala Harris ta ce shi kenan magana ta ƙare, amma gwagwarmaya ce ta neman shugabanci ko kuma neman burin da suke so su cimma daga nan jam'iyyar Democrats da za su ci gaba.
To neman nasaru babban al'amari ne, babban abin dubi kuma a shi wannan babban zaɓe na Amerika. A kullumin dama mu akan ce siyasar jaririya ce. Ya ɓangaren 'yan siyasa za su ce maka siyasar Najeriya jaririya ce, kullum kwaikwayo ake can, kuma sun kai wajen shekara 200 wani abu suna yin ta. Sannan babban al'amari, abin kwaikwayon shi ne, yana da kyau to in za mu koyi, sai mu koyi da kyawawan ɗabi'un abubuwan Amurka ɗin. A misali, muna da 'yan majalisu, muna da sanatoci, muna da rabar da shauransu, amma a kullumin mu siyasar kusan a baki ake zuwa a yaudari mai jefa ƙuri'a. Ana zuwa a yaudari mutanen da za a nemi goyon bayansu. Sannan kuma ana amfani da dukiya ba wai da sanin ya kamata ba. Sannan ana amfani da postoti da manya-manyan billboard wanda za a cika muku hanyoyi ko gaban ku ba ku iya gani ta bangaren gefen titi. Sannan amma kamar American din, zai yiwu a ce kaga wannan poster ce ake ta dan siyasa. Kusan da yake sun ci gaba a DNC siyasar, ana yin ta a bangare na ci gaba, bangaren kafafe na sada zumunta, gidaje na talabijin da shauransu. Amma muna har yanzu ina gani ban kai wannan karfin ba. Kuma babban abin dubi, babban abin al'amari, babban abin haushi a siyasar Najeriya a kullumin wanda GAO. Mu duk wanda aka ce ya fito za ga tsohon kaza ne, ko tsohon shugaban kaza kaza, ko tsohon gwamna kaza, ko tsohon minista kaza, amma zai ya maka ji an ce sabo ne bai taba yin kaza ba to irin wannan al'amura suna wahalar da mu yanzu a misali wanda Buhari yayi shugaban kasa a soja Buhari yazo yayi shugaban kasa a anan sannan shi kansa Goodluck Ebenezer an so a sake ba shi hakurin ya sake dawa yazo ya sake kira amma ya kamata idan mutum ko yayi ko ya rana yayi daidai ba daidai ba ko ya tafi kawai ya rufa musu ba to mu nan abin da muke sake nan ko har yau mu nan akwai son zuciya a cikin siyasar mu kuma sannan akwai rashin wayewa a cikin siyasar mu akwai son kudi a cikin siyasar mu
tun daga
eh Al-Mustafa Jisufi mun gama da wannan ina jin amma baka sauka ba me kike wace ce kalmar ka ta karshe anan
kalmar na ta karshe shine har yau siyasar kasar mu ba siyasa bace ta cancanta ko ta akida siyasa ce ta kudi in kana da shi za a yi da kai in ba ka da shi kuma komai cancantar ka komai kwalitin ka sunan ka babu
Ayatu Husaini Muduba batun rashin da aka yi na babban hafsan sojin kasar Najeriya General Lagbaja wanda ya dadi bashi da lafiya amma daga farko dai rundunar sojin Najeriya ta nuna kamar hutu ya tafi ba da cikakken bayani har aka nada mukaddashin babban hafsan amma daga wanda ba taba yi a tarihi ba amma yanzu dai an Wato har yanzu ma za a ce ba a gama tabbatar da wane ne Hafsan ba duk da an nada sabo wanda zai mai gurbin marigayin. Najeriya dai kusan tun irin rashin lafiyar marigayi shugaba Yar'Adua ana samun irin wannan matsalar. Ba a sanin asalin halin da jami'ai masu jagoranci suke ciki.
To ai Mallam Nasiru abin da ma zai baka mamaki. Mutuwa dai tana jikin kowa da kuma duk mai rai mamaci ne. Fada abin da zai baka mamaki tunda bawan Allah nan aka ce ba shi da lafiya aka ce ba shi da lafiya ba ta waje su shugabannin sojoji suna kuma cewon baya waje an rasa dai gaskiyar takamaimin magana wannan yau a ce yana waje wayan su ce to har ma zai kai ga saboda wannan rashin fadan gaskiya daga kuma hukumar soja da kuma fada shugaban kasa ya kai ga har ma wani wayan kuma kafafun yada labarai suka ce ai ya riga ya rasu ma kabun habdu gidan sojoji suka fito suka ce a bai rasu ba daga nan ana nan ana ta rede rede haka dai nan shi bayo yanzu ga mai bada shawara ma shugaban kasa ya fito yace shugaban kasa ya nada wani mai rukon kwariya bayan sa da kwana bai wuce na ji uku ko hudu ba aka ce kuma wani ya rasu haka ma abin da zai baka mamaki shine a ya rasu ma shi yau yanzu ga yace ya rasu a Lagos su kuma kababin fuzo ya da labaran ce ya rasu a Amerika mun da zamani daga ina ya rasu
to Al-Mustafa Jisufi wato ba lokaci sosai ya tumun ji Al-Mustafa me zaka ce a tsayin dakikai kan wannan
to babban al'amari wannan shine a kullum mu kasan nan akwai doka amma ba aiki da doka akwai mafi yanki tunda komai a tsare yake idan a misali shugaba baya nan ga wanda zai acting dinsa ya rubuta na tafi jinya na tafi hutu na tafi wani abu daban na tafi aiki zan dawo ranka za to irin wani abun dole inda akwai hukunci da doka akwai tsarin mulki ya tanadar da irin haka to rashin bin dokokin da aikatar da su shine yake kawo mana kenan koma baya ko ci gaba koma baya yau a ce wani ba lafiya a ce ya mutu a ce yana raye a ce kaza to kaga irin wannan ana wasa da hankalin al'umman kasan kuma ana wasa da dokokin kasan sannan kuma dokokin kasan yana da kyau su aiki akan kowa yana da kyau tun da kan shugaban kasa zuwa mataimakin shugaban kasa zuwa duk masu irin waɗannan mutanen da suka zama fitattu akan aikin su yana da kyau in ka tafi ranan da zaka da zan da kuma sannan ga wani shine yake mai gurbi ga tsarin mulki ga wanda bar amma saboda son zuciya da son kai a ai kar a dauko wani mataimakin sa yazo a san yanzu a tire shi
Ayatu Husaini bari mu shiga darasin mu na karshe kan karin farashin man fetur wanda yanzu kan ma 200% ya koma hannun yan kasuwa sai abinda suka ga dama kawai suke yi yadda za su ci riba
to Mallam Nasiru ai harkan mai kam yanzu kan sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan a suna da NNPC tana hannun gwamnati amma ai harkar mai yana hannun yan kasuwa da mu yau kullun kawai gari sai da kakkai yanzu ka kwanta gobe ka tashi kana tsammani an kara kuɗin mu abu ne an koma na wasa da hankalin mutane lokacin da aka ce an kara subsidy labor ta fito aka yi zanga zanga na farko daga nan ka sake jin duriyar labor gwamnati ta bi karfin kowa sai abin da suka gana labor kam kawai to an ce an kara kuɗin ma'aikata ba ko naira ɗaya har yanzu ba wanda ya gani bayan haka ba wanda ya sai magana kuma harkan kudin man nan mu da aka ce a raran nan da aka cire za a taimaka a al'ummar Najeriya mu bamu ga komai ba kuma bamu ga abin da ya kawo wani canji ba sai dai bala'i kawai da aka sace.
Al-Mustafa Haji Sufi kai kusan zance kana cikin talakawa tsundum yaya wannan yake ya wannan a takeice yake shafar rayuwar su.
To a inda yake shafar rayuwar mu a kullum mu Nasir shine kullu yawmin mutane suna ƙara shiga cikin halin bole, suna ƙara shiga halin kunci, suna ƙara shiga halin yunwa. Idan yau a anguwa da idan mutane ba su wuce mutum 40 suke neman abinci ba, a cikin mutum 100 ba su da abin da su ci, to yanzu a anguwa an kai sama da mutum 80 suke neman abin da su ci a rana. Sannan idan akwai mutanen da ka san su da suna hawa mota a misali mutum 40 yanzu ba su wuce mutum 5 ba, sabila da manya ya tsada kowa ya ajiye wani ma ya sayar, kai hatta masu hawa mashin wallahi su mashin din ya gagare su. Kuma zuwa ziyara, zuwa zumunci, zuwa guraren aiki, zuwa asibitoci, zuwa makarantu, duk wani abin yanzu ya koma mutane sun kara janyewa sabila da ba su da kudin da za su sha mai din su je, albashin su bai kai ba, in kasuwanci ne ba sa samun riba ballantana uwar kudi, to abubuwan duk sun hadu sun kwamata sun zama kwamatala. Al'umma suna cikin damuwa, suna cikin bala'i kulli yawmin wallahi gwanda ji a yau.
Malamai mun gode kwarai da gaske, sai mun sake samun damar dawa a wannan shiri na dandalin yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka a madadin Hayatu Husaini na jaridar Neptune da kuma Al-Mustafa Haji Sufi shahararren mai ba da labaru ta yanar gizo. Malamai muna cewa sai mun gamu a wani jiko. Naku Nasiru Adamu Elika yake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah, zama lafiya.
Wakilin gaskiya ne mu mace harkar jarida, a wanda ya mutu don jihadi ya gamu wani shahada.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Zababben shugaban Amurka Donald Trump a jiya Asabar ya ce gwamnatinsa ba za ta yi aiki da wacce ta kara da shi a neman takarar jam'iyyar Republican Nikki Haley da tsohon sakataren gwamnati Mike Pompeo ba. Ya ce ba zan gayyaci Nikki Haley wacce ta yi jakadanci a baya ko tsohon sakataren gwamnati Mike Pompeo su zo mu yi aiki a wannan gwamnatin ba, abinda Trump ya wallafa a shafinsa na sadarwa. Ukraine ta kai farmaki kasar Rasha yau Lahadi da jirage marasa matuka akalla 34, farmaki mafi girma da jirage marasa matuka a babban birnin kasar Rasha tun farkon yakin da aka fara a 2022. Falastinawa a arewacin Gaza suna ririta abinda suke rage musu na abinci don su rayu, ba tare da samun shigo da kayayyakin agajin jin tsawon wata guda da Isra'ila ta yi musu kawanya. Wasu da suke fama da yunwa sun sulale sun fice daga yankin zuwa birnin Gaza.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Dijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da wadda ta ba da umarni Fiona Wamainan Dudu, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.